ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Munayi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar a yau muna 18 ga wata na Rajab shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya dace wa 18 din watan daya miladiya na 2025. Za mu yi darasi na tara insha Allah ta'ala a cikin littafin Sahih Siratin Nabawiyya. Yau za mu tashi safaha ta 51. Maliki cewa kitabu mab'athi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallama tasliman kathira wa dhikru shay'in min al-bisharati bidhalika. Maliki kitabun yanzu a cikin littafi ne kuma aka ce maka kitabu, ana nufin cewa wani adadi na takardu su ne ma'anar kitabu a nan. Kenan waɗannan abinda za su zo nan gaba wani adadi ne na takardu waɗanda za su yi bayani akan mab'athi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tasliman kathira, akan bayanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tsira da abinci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala su tabbata a gare shi. Sannan wannan kitabin zai sake bayani akan wa dhikru shay'in, da ambata wasu abubuwa min al-bisharati bidhalika, na abin da ya shafi al-bushiri na aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. To wannan ita ce matashiyar da Al-Hafiz Ibn Kathir yayi, sannan ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zo ya dasa a kai. مالك يقول قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب زمانه. محمد بن إسحاق قال الله يرحمه قريش يقول يا كسنت الأحبار، الأحبار جمعين الحبر والحبر. Idan aka ce al-hibr shine malami daga cikin Yahudawa, kenan bayani akan malaman Yahudawa, sannan war-ruhban minan nasara, da masu bauta a cikin nasarawa, kenan su nasaru masu bauta ne gare su. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah famar'uha haqqa ri'ayatiha. Kenan su al-yahud suna da ahbar, kenan malumai, sannan kuma da masu bauta na nasarawa, sai yake cewa wal kuhan, da kuma waɗanda suke bokayi. Idan aka ce al-kahanatu shine da'watu ma'rifatul asrari wal ahwali asirriya, mutumin da zai yi yunkurin cewa dole ya san wasu ababen da suka kasance a sirrance, abinda ba a hili yake ba, ba kowa yake iya fahimta shi ba, sai zamanto mutum ya yi yunkurin sanin wannan, shi yake kira da suna kahin. To waɗannan al-kuhan min al-arab, daga cikin larabawa, waɗannan fi'a guda uku gaba ɗaya, al-ahbar min al-yahud, sannan kuma war-ruhban min al-nasara, sannan kuma war-kuhan al-arab, waɗannan gabaɗayansu tahaddasu bi amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duka sun yi bayani game da al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi, kahin a aiko shi, lamma taqaraba zamanuhu, lokacin da lokacin zamanin aiko shin da zamanto ya zo kusa. To amma anan la'alla zaka iya tambaye kanka me ya kama ganin kuma ɗan duba ko kuma wanda suke bokayi, malam zai ƙara bayani a gaba insha Allah. Malam yace ammal ahbaru, yace kaga waɗanda suke malamai minal yahud, daga cikin Yahudawa, war ruhban, da waɗanda suke masu bauta minan nasara, daga cikin nasara, yace fa mimma wajadu fi kutubihim min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, me yasa suka bada labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bale yace game da abin da suka samu a cikin littafan su na siffofin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan iyanan a rubuce a wajen su maktuban inda mu fi Taurati wal Injil sannan kuma wasifati zamani ne hatta da siffar zamanin da manzo Allah zai zo waɗannan mutane yana nan a rubuce a cikin littafan su kenan daga yanayi kaza ya bada kenan alama ne akan cewa zawon wannan manzo ya kusa sallallahu alaihi wasallam malici wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilayhim fihi sannan kuma da abin da ya kasantu na bayani ko alƙawalin annabawan su su waɗannan al-yahud wa nasara kenan laraba annabawan su ahida sun musu alƙawali ko sun musu bayani ilayhim fihi game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine malaikai ya kawo fadar Allah subhanahu wataala cikin suratul arafi Allah yake cewa qala Allahu ta'ala wannan aya kahin ita Allah ce waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan inna hudna ilayka addu'a ne suke game da cewa ya ubangiji ka rubuta mana a cikin wannan duniya hasanatan abubuwa waɗanda suke kyawawa ko masu kyau sannan kuma wa fil akhirati hasana kuma gobe kiyama ma Allah ka ba mu kyakkyawa masu kyau shine gidan aljanna sai ce inna hudna ilayka mun dogara zuwa gare ka mun nemi shiriya zuwa gare ka sai Allah yake cewa qala azabi usibu bihi man ashaa azaba ta Allah yake ina shahwanta da wanda naga dama sannan kuma wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahmata kuma tayi ta yalwaci komi sai ce fasa aktubuha wannan rahama ta Allah ce zan rubuta ta lilladhina yattaquna ga waɗanda suka kasance masu jin tsoro na daga cikin sifar su kenan waɗanda za su samu gidan aljannan nan abu na farko ya zamanto suna addu'ar cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wannan ita ce ta farko sannan abu na biyu waɗannan bayin sun kasance suna jin tsoron Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake da tsoron Allah to wannan guziri ne wanda zai zama to sababin shigan gidan aljanna sannan abu na uku Allah ce wa yuktuna zakata suna cire zakkar abin da yake na dukiyar su abin da Allah gore musu sannan sifa ta gaba Allah ke cewa walladina hum bi ayatina yu'minu sune waɗanda suka kasance masu imani da ayoyin mu to sai mu komo cikin littafi kenan daga cikin halin waɗannan mutane waɗanda suka gabaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sune kuma alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya sune waɗannan mutanen da suke bin ar-rasula manzo annabiya annabi al-ummiya wanda daga cikin karrabawa da Allah ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la yaqra wa la yaktub ba zai karanta ba ba zai rubuta ba saboda mu'jizar al-qur'ani ta huto baro baro la yaktub ولا يقرا لكنه اتى بشيء عجزت الدنيا ان تاتي بمثله بايا karantawa baya rubutawa amma kuma yazo da abin da masu karatu da rubutun ya gagare su zo da irin shi kuma wannan abin har zuwa tashin kiyama fa ba a karanta ba ba a rubuta ba amma an zo da abin da ya gagare kowa shi yasa su wadanda suka yi ta abubuwa makamantan haka suke cewa asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila suka ce a qawlu sha'ir suka ce qawlu kahin suka faɗi duk abin da za su faɗi Allah ya rihe musu maganar da cewa a duka ba wannan bane ba tanzilun ne min rabbil alamin sabkakken magana ne daga Allah ubangijin talikai subhanahu wataala to al-ummiyyal ladhi wanda yajidunahu maktuban su waɗannan al-yahud wa nasara sun samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a rubuce indahum a wajen su fit taurati a cikin at-taura wal injil haka kuma yana rubuce a cikin injila wannan manzo idan yazo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya amuruhum bil ma'ruf zai umurce su da kyautatawa me kyautatawa shine dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta sannan wa yanhahum 'anil munkar zai hane su game da dukkan wani aiki na kiyama wani aiki ne kololuwa na kiyama a wajen Allah shine shirka ga Allah subhanahu wataala wannan manzo yazo yana umarni akan adayar da Allah ku nasara da kuka ce annabi Isa dan Allah ne ba haka nan bane ba Allah shi kadai yake ku yahuda da kuka ce Uzairu dan Allah ne ba haka nan bane ba Allah shi kadai yake wannan manzo haka yake umurtan su da shi sannan banda wannan
wa yuhillu lahum at-tayyibat yana bayani akan halatta musu dada dan abubuwa min al-mata'im wal masharibi wal ankihati na abun da ya shahi abinci da abun da ya shahi abun sha da abun da ya shahi kalan wasu aure wanda a lokacin su haramun ne amma a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an halatta shi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahum at-tayyibat kenan yana halatta musu dukkan wasu abubuwa da suke dadada ne sannan wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith kuma yana mai haramta dukkan wani abin da yake kazamta ne a gare su a bangaren da ya shahi ci sai aka haramta musu cin nama na alade saboda shi kin kazamta ne da kuma sauran ababen da suke dokan sunan khabith ko kuma al-khaba'ith haka iya daga cikin siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake cikin at-taura da injila bayan umarni da aiki alheri hali akan mumuna halatta dadada haramta babuwar suke ba su da kyawu sannan wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wa yad'u ay wa yuzhib kuma zai tahiyar musu da Allah israhum dukkan wani abin da aka dora musu israhum ay ma kullifuhu min al umuri shaqqa abinda aka dora musu na ababe wadanda suke masu wahala to duk wata wahala da aka dora musu a shari'ar su yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawo musu warwara kenan wa yad'u anhum zai tahiyar musu da duk wannan wahalhalin da dukkan wani keta dake cikin zuciyar su allati kanat alaihim wanda ya kasance tare da su kaga daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bayani akan shi wanda yake dauke yauni ne a cikin wannan al'ummar wanda yauni ne al'ummar da ta gabace mu kaga daga cikin shi akwai abin da ya shahi najasa bawali ko bayan gari in ya taba fatan jikinka to a shari'ar su mutanen da suka gabata wurin zaka kama ka kankare ba ruwa zaka zuba ba kawai tai kankare shi zaka yi wannan abu na harko kenan kaga wa yad'u anhu israhu ya tahiyar musu da abin da yake wahala ne a gare su sannan kuma in ka dauki abu na biyu abin da ya shahi ganima za a je a yi jihadi a yi gwagwarmaya a yi kaza a tara dukiya tsababa amma da dukiyar babu wanda yake da ikon ya ci daidai da biye ɗaya a cikinta me za su yi sai dai a tara dukiyar gaba ɗayanta zinariyar ne azurhon ne kayan sawa ne abinci ne wane ne sai a tara su a yi baga sai Allah ya aiko wata wuta daga sama sai ta zo ta ƙona wannan ganimar haka aka halatta haka aka shar'anta waɗancan san gabacin amma mu fa mazalla yace wa uhillat liyal ghanaim ni an halatta mani da ni da al'ummata duk abin da ke ganima ne ana kare jihadi aka zo sai ai kasahi sai a ba kowa abin da ya kamata a bashi a cikin wannan al'umma kenan sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yace falladina amanu bihi kaga waɗanda suka yi imani da shi shiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa azzaruhu sannan kuma suka girmama shi azzaruhu ma'anahu waqaruhu wa azzaruhu suka girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa dole ne ka ji shi a cikin ranka sama da kake jin kowa ya zamanto a lokacin da yayi magana to kuma baka jin maganar wani wannan shi yake tabbatar da cewa lalle wannan wa azzaruhu ya tabbata tare da kai ba zamanto manzo Allah yana magana kuma zuciyarka tana saka maka wasu abubuwa a idan ya fadi to magana fa ta rige ta kare wa azzaruhu sannan wa nasaruhu kuma suka tsaya tsayin daka akan taimakawa da awar da yazo da ita ba zamanto musulmi da ka koma gehe kawai ai kai ba da kai ake ba ko ba haraka ka bace ba ko ba al'amarin ka bane ba al'amarin ka kawai kai al'amari na duniya duk abin da ake na duniya kai kana da irin naka tsari da kaza da kaza da kaza amma harakar addini kai ba da kai ba la madiyan wala ma'anawiyan wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu sannan kuma shar'i na gaba suka bi wannan hasken da aka aiko aka sabko tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko aka sabko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce waɗannan mutanen da suka cika waɗannan sifofin ulaika humul muflihuna waɗannan sune marabauta sune mutanen da suka rabauta sune waɗanda suka dace da samun rahmar Allah subhanahu wataala kaga abubuwa ne daban-daban wanda kuma wajibinka kai a yau ba ma magana ahlul kitabin ba kai ma dole kai imani da waɗannan ababe saboda abu ne wanda ubangiji ya shar'anta akan alishan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to malam ya kawo wannan aya saboda ya bayyana mana cewa lalle al-yahudu wan nasara sun samu bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama maktuban indahum fit tawrat wal injil shine mahallu shahid sannan wa qala ta'ala Allah yake cewa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad manzo ne na Allah wallazina ma'ahu kaga waɗanda suke tare da shi ashidda'u 'ala al-kuffar masu tsanani ne akan mutumin da yake kahuri ne ba sassabci mutumin da yake kahuri ne babu zan ta daga mishi kafa ko kuma ka tarika tahiyya lumbulumbu da shi a kawai ka zamanto sak in aka addini ne kawai kai ga addinin ka wani mu'amala da za ku yi na rayuwa a gehe wannan kuma wani abu ne na daban amma kai musulmi ne sannan kuma ga alkiblar ka inda ta sa gaba babu zancen mujamala a cikin harkar addini me mujamala shine kara ka ce ai saboda an ana cikin ƙasa guda ko kuma ana cikin wane ne guda ai bari a karanta musu a musulunci yana nan a matsayin shi na musulunci a zaune yake da gindin kanshi kuma sannan shi kahuri yana nan a matsayin shi na kahuri in ba musulmi tayi ba kuma zaka duba yanda addini yayi umurni akan a mu'amalance shi kamar mu'amalance shi a haka nan amma kahuri su sahabbai sun kasance masu tsanani ne akan kafirai su sahabbai sannan kuma ruhama ubainahu amma tsakanin su suna tausayin juna kowa yana tausayin dan uwan shi saboda me saboda wannan abin da ya rabbata su abin da ya kulla su ne na imani da Allah subhanahu wataala da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma shine halin mutum mai imani kahuri gehi mutum mai imani kuma to dole zamanto akwai tausayi tsakano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim sai ce kal jasadil wahidi idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bi sa'ir wal humma su masu imani mazala ke cewa mu'minai suna masu tausayin juna a tsakaninsu ruhama ubainahu sannan daga cikin abin da yake nuni akan wannan yau aka ce wane ko bai da lahiya ko ya samu wata matsala to zaka same su ga baki dai wannan matsalar ta wane ta zamanto matsala a cikin rayuwarsu ba zamanto ba wane ya shiga cikin matsala shi kuma wane ya koma gehe yana ciccire magana yana horin ciki yana jin dadi ai kun ji labarin wane ba kaza ya fada shi wannan ba imani bane ba ba imani bane ba halin mutum mai imani bane yanda bakka so wani abu na ba dadi ya same ka to ka so wannan ba dadin kada ya samu dan uwanka amma ba zamanto ba a kai in dai me yake cewa dusi in ya tsallake ka to duk inda ya ga ma ya fada wannan ba imani bane to su sahabban da manzo Allah yake wasafta su wannan magana Allah ce yake wasafta su yace ruhama ubainahu masu tausayin juna ne a tsakaninsu kuma daga cikin halinsu da siffarsu tarahum ruk'an zaka gansu a halin ruku'i sujjadan halin sujjada a ruku'i da sujjada basu kamu ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawatawa cikin garin Madina zai tsinci wasu daga cikin sahabbai suna bi suna karanta Qur'ani a cikin dare ya samu Abubakar ya samu Umar suna karatu da sahi yake cewa Umar yace Umar dan sarki mu ne ka kada Abubakar dan daga kada aka ce Umar me yasa kake dagawa yace a saboda masu barci su motsa duniya ba gidan barci bane wazala ce mishi a rage suna da haƙƙi su wasu kwanta su huta sannan haka wani daga cikin sahabbai mazalla ya same shi yana karanta Qur'ani mazalla ya tsaya ya saurara da sasa yake cewa wallahi laqad u'tita mizmaran min mazamir ali dawud yace wallahi naji karatun ka je da dare an baka dadin murya da ziza na sauti mai dadi game da karanta Qur'ani yace irin yanda aka ba iyalin gidan Dauda sai sahabi yake cewa ya rasulullahi law alimtu makanaka la habartuhu laka habran ya ma'aikin Allah ai inda na san kana nan abinda ya wuce haka Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah su wadannan sahabbai suke nema falala suke nema daga wajen Allah yardan Allah suke nema shi yasa suka yi ayaga da kowa suka yi barambaram da komi suka tare a garin Madina dan nuna cewa suna tare da Allah da manzon shi wanda wannan kuma shine abin da yake waddaha imanin mutum ya zamanto a wannan abin da kake na bauta kana yin shi ne dan neman yardan Allah subhanahu wataala wa ridwana Allah ce simahum alaman waɗannan sahabbai fi wujuhihim yana kan huskar su da ka kalle su ka san mutanen kirki ne min asari sujud Allah yake cewa daga alama ko kuma gurbi na sujada ko ya zamanto kyalli da haske da annuri da huskar za ta rika yi ko kuma ya zamanto wani abin da ya shahi tabo na inda ake sujada kuna makamancin wannan wanda wannan kuma ba za a dauke shi a matsayin mi'yar ba kace ai mutun kawai tunda da bai da tabu bai cika yin sujada ba a wannan daga fata zuwa fata daga mutun zuwa mutun tamam sujadan Allah yake cewa simahu fi wujuhin min athari sujud Allah yace wannan bayanin da na muku na cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ashiddau al-kufar ruhamau bainam tarahum ruk'an sujadan yabtabuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhin min athari sujud Allah yace wannan bayanin na sifofin nan guda biyar haka yake rubuce fi at-taurat a cikin at-taurah wa mathaluhum fil injil haka misalin su da kwatancen su yake a cikin injila Allah yace waɗannan sahabbai wa kazar'in kamar wata shibka ce akhraja shata'ahu icce ko kuma kace shibka wadda ta fitar da abin da ya shahi zangarniyarta akhraja shata'ahu ay saqahu wa far'ahu ta fitar da abin da ya shahi zangarniya kenan misali kayan shibka ya huto ya haukara fa azarahu wannan shibkar bayan ta huto ta haukara kuma sai ta yi rassa daban-daban ay summa takasara sai ta yawaita ta yi furu ta yi reshi daban-daban waɗannan sahabbai su ma misalin su haka yake kamar shibka ce tun a lokacin ana ga su ba kowa bane su ba kowa bane ba ana tahiya suna ƙarhi ana tahiya suna ƙarhi Allah ke ce fastaglaza wannan shibkar sai ka same ta tayi kwari yanda koda iska za a yi da izinin Allah ba za su girgizu ba fastaglaza fastawa kuma ta daidaitu ta tsaya akan mi akan abin da ya shahi wannan gimshikan nata ko kuma jijiyanta fastawa ala suqihi kenan ta tsaya akan zangarniyanta yu'jibu zurra'a kaga irin wannan yanayin na shibka shine abin da yake burge manoma a ce ka shibka gona ta sun hudo sun haukara kuma bayan sun haukara din ma kawuna sun fara fitowa a lokacin za ka ga manomi yana ne yana jin daɗi akan cewa in Allah ya yarda guna bana lahiya lalu sai ta horin ciki Allah ce fa fastawa ala suqi yace yu'jibu zurra'a to su ba sahabban haka ne haka yanayin su yake tun ana gaba kowa bane ba yanzu sun zamanto qawiyat shaukatuhu sun yi ƙarhi Allah yake cewa liyaghiza bihimul kuffar an ba su damar da sun kai wannan matakin ga imani ga gudun duniya ga kaza ga kaza ga kaza Allah yace dan su zamanto abin jin haushin duk wani wanda yake kahuri duk wani kahuri zai rika jin haushin su kamar yadda zaka samu kahurin yau suna jin haushin musulmai ka duba wanda suke al'ummar musulmi a kasar Gaza a kasar Palestine wanda alama ne akan mi hiqd din da yake cikin zuciyarsu Allah yace wannan kadan ma suka bayyana wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suke boyewa a cikin zuciyarsu ya mafi wannan girma kahuri bai da amfani a cikin rayuwar mutum musulmi shi daban kai daban kuma wannan hannu mai sandan kai Allah ya maka tun a cikin Qur'ani cewa ka san da wa kake mu'amala kuma ka san da wa za ka yi tahiyya amma ba magana wuciya ba koda kasa ta hada ku yana da amtsayin shi na kafiri kuma ba za ka fasa karanta Qur'ani ba kana laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam ba za ka fasa kwadi ba cewa duk wanda yace annabi isa dan Allah ne kafiri ne wannan magana ce ta ubangiji haka za a rika maimaita ta ila an yari sallahu al-arda wa man alaiha har Allah ne da kasa kafiri ya da amtsayin shi na kafiri wa kafirta shi Allah ubangijin shi da ya halice shi kafirta shi to su waɗanda suke musulma sahabbai Allah ya ce na ba su wannan yanayin na ƙasaita da kaza li ya ghiza bihimul kufar saboda su zamanto abin jin haushin dukkan wani kafiri sai Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yi alƙawali ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari minhum su waɗannan sahabban Allah ya musu tanadin maghfiratan gafara wa ajran azima kuma da lada gwaggwaba wanda shine gidan aljanna wannan daidai wannan gaba wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum iya daga cikin abin da ai shi'a suke doka a matsayin su aibanta wasu daga cikin sahabban manzo Allah sai su ce ai Allah ya ce minhum wasu daga cikin su alhali wannan minkin ba min bace tab'idiyya inma hiya min ce li bayanil jinsi su sahabban ake magana kawai minhum inna yana daukan sahabban ka tukan din su kenan dukkan wanda da ya tabbata cewa sahabi ne to da su ake in kaga mutumin da ya huta to sai wanda ya lallabo yazo irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul su kodan ba sahabbai bane dama sun ce sun yi imani da bakin su amma kafirci ne a cikin zakatan su saboda ita min malaman luga suna cewa tana zawa da ma'ana guda uku ko ta zamanto min ta zamanto li bayanil jins ko kuma ta zamanto min wartake magana akan tab'idiyya wartake nuna akan wani bangare na kaza ko kuma ta zamanto min ibtida'an lil ghaya wartake bayani akan faruwar wata manufa to anan dukkan mafi yawancin malaman tafsiri abinda suka yi bayani akai cewa wannan min ce wadda take ba tab'idiyya ba sannan ba iba ba min bace wadda take magana akan ibtida'an lil ghaya innama hiya min ce wadda take bayanin jinsi jinsin sahabbai kenan gaba ɗayan su to akwai magana da malamai suka yi daban-daban akan ita wannan wuri bi tahdid al-hafiz ibn kasir wanda shine mawallafi wannan littafin ko mala albani ya zo yi ma littafin aiki ya mai suna sahihu sira karkashin wannan gaba ta wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum sai ce fa harfu min huna la tasluhu an takuna litab'ir yace min anan ba yanda za a yi ta zamanto ana nihin wai wani bangaren sahabbai din ne yace a fahiya huna li bayanil jins ta zo ne dan ta yi bayanin jinsin sahabban gaba daya yace ka dauki a cikin ita wannan ayar farkonta su Allah yake wasaftawa su sahabban manzon Allah ashiddau al kufari ruhaba ubainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana yace waɗannan mutanen ma akrama qauman yace mi yake karamtuwar mutanen da zukiru an ambace su fit taurati wal injili wal qur'an a can at-taura an ambace su a cikin injili an ambace su sannan kuma aka zo aka tike aka ambace su a cikin qur'ani mai girma yace sannan wa wusifu bis sabqi aka wasafta su da cewa su ne waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna aka wasafta su da cewa su ne muhajirai aka wasafta su da cewa su ne wallazina nasaruhu suka ba manzon Allah kariya kuma aka wasafta su da imani yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne sahabbai kenan duk wanda zai yi bayanin ce a wannan mince tab'idiyya a wannan mince saboda bayanin lil jins ibnu abdiyya yake cewa yace min huna li bayanil jinsi wa laysa li tab'id bayani ne na jinsin sahabbai ba makin dai kana cikin sahabin ka amsa wannan suna shine jinsin in dai ka amsa da gaske sahabin ne ba kawai dan me ake kira shi da suna dan azuba ne ba tare da munahuci kamar da aka samu kaso daga cikin wanda suka zo tare da munahuci to kaga wannan kwata-kwata bu su imani ba da ka ba sahabbai bane da ka wannan min tana bayani akan jinsin su sahabbai in dai ya tabbata kai sahabi ne to Allah ya maka alƙawarin wannan lada gwaggwaba sannan kuma da daraja mai girma da shine gidan aljanna al-hafiz ibnu kasir yake cewa min yace hadhihi li bayanil jinsi ta zo da nan ta bayanin jinsin su sahabba a karantar su mali yace wa qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa id akhadha Allah ba su labari ko tuna musu lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya dauki mithaqan nabiyina Allah ya dauki alƙawari tsakanin shi da annabawa lama ataitukum min kitabin game da abin da ya ba su na littahi wa hikmatin sannan kuma da hikma wanda sune hadisan da suke bayani su annabawa kenan kitab littahi da aka safkar musu imma at-taura imma injila imma zabura imma alqur'ani ko wa hikmatin sannan kuma da hikmar da Allah ya sa a bakin waɗannan annaba suke bayanin wannan littafi summa ja'akum rasul Allah ya dauki alƙawari da waɗannan annaba da suka gabata yace summa ja'a bayan na ba ku littafi na ba ku hikima na ba ku shari'a kuna kan wannan tsarin summa ja'akum rasul sai wani manzo ya zo muku wannan manzon da ya zo musaddiqul lima ma'akum yana mai gaskanta abin da ke tare da ku ya yarda da annabi Isa ya yarda kuma da annabi Musa alayhi salatu wassalam da sauran waɗanda suke annabawa ne kan kina musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi Allah ya ce na dauki alƙawari da waɗancan manzannin cewa manzannin ma ba mabiyansu ba ko manzan a karan kanshi la tu'minunna bihi cewa za ku yi imani da wannan manzan da na turo wala tansurunnahu kuma za ku ba shi kariya qala Allah yake fada waɗannan manzannin a aqrartum shin kun tabbatar da haka kun yarda wa akhadhtum ala zalikum isri kun dauki alƙawari na akan wannan qalu waɗannan annaba suka ce ga baki ɗayan su aqrarna lalle tabbas mun tabbatar mun yarda ko mun shaida qala Allah yake cewa to da haka fashhadu ku annabawan ku shaida wa ana ma'akum nima tare da ku ubangiji mina shahidi ne cikin masu shaida shige da kawai kai yanzu daga ba sai ka zo ka ce baka raba annabin na kamar aka turo maka ya shaida da zawwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi annabin naka zai yi shaida kuma sannan ubangiji zai yi shaida to kaga kai kuma wake magananka mal yace wa fi sahih al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi ibn abbas yake cewa ma ba'atha Allahu nabiyyan Allah bai aiko da wani annabi ba illa akhadha alayhi al-mithaq face sai Allah ya dauki yarjejeniya da alƙawari da wannan annabi cewa la in bu'istu muhammadan aw la in bu'itha muhammadun in aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa hayyun wannan annabin yana raye wa huwa hayyun la yu'minanna bihi wa la yansuranna cewa kai annabin nan zaka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma zaka bashi kariya ka tsaya a gaba gaba ne ya zama to tahiyyar da kai za a yi ta sannan wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mithaq kuma Allah ya umurci waɗannan annabawan su dauki alƙawali ga al'ummomin su me alƙawali shine su musu bayani cewa in wannan manzon ya zo ga abin da za ku yi wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad annabi isa ya faɗi kenan sun ba da albishiri sun ba da bisharar cewa yana zauwa wa amarahu an ya'khudha ala ummatihi al-mithaq la in bu'itha muhammadun wa hum ahya in Allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuna raye abinda za ku shine la yu'minunna bihi wala yansurunna sannan za ku yi imani da shi sannan kuma za ku bashi kariya za ku tsaya zamanto wannan addinin da ku za'i malam yake cewa yu'lamu min hadha yace daga wannan asar din zamu gane cewa anna jami'al anbiya'i cewa dukkan annabawa basharu bihi sun bada albishirin zawwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga can aya a sama wa amaru bittiba'ihi kuma sun yi umurni akan abin manzon kenan yau wanda yace yana addinin yahudanci da wanda yace yana addinin nasaranci da wanda yace yana addinin wane ne duka bijirewa annabin nashi da Allah ya turo mishi ne inda yayi imani da shi hakikanin imani ya yarda da wasicin da ya mishi da kai tsaye manzo Allah yana zuwa mai za'i bishi da su kuma su waɗannan al-yahudu nasara kamar da malai ambata mana matashiyar sun yi kowa sanin waye manzon Allah saboda sun same shi maktuban indahu yana rubuce a cikin littafin su saboda kai da zaka gani kace a saboda alama kaza saboda su magana ce ta ubangiji a cikin littafin su wanda take bayyana cewa wannan manzon zai zo ga sifofin shi ga yanayin zamanin da zai bayyana ga inda zai fudu ga kaza to shi malai yake cewa wa qad qala ibrahim alayhi salam haka annabi ibrahim ya faɗa aminci Allah tabbata a gare shi fi ma da'a bihi li ahli makkata lokacin da yayi addu'a ga mutanen garin makka me yace musu yace rabbana wab'ath fihim ya Allah ka aiko daga cikin su su waɗannan mutanen na makka rasulan manzo minhum a cikin su manzo a cikin su larabawa wannan manzon ya turu alaihim ayatika ya rika karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba ya karanta da su alqur'ani wal hikmata kuma ya karanta da su hikma ita ce sunna sunna hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim ya tsabtace su ya nagartar da su ya wanke su daga dukkan wani abin da yake datti na shirka ko bid'a ko kaza innaka antal azizul hakim ya allah kaine al azizu mabuwayi al hakim kuma mai hikima a cikin dukkan abin da yake yi to kaga duk wannan duka bayanai sun zo a cikin cewa lalle ahlul kitabi sun samu bayani akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mal yace wa rawal imam ahmad an abi umama ta qala qultu ya rasulullahi ma kana bad'u amrika ya ma'aikin Allah miye farkon bad'u amrika farkon bayyana al'amarinka ko farawan al'amarinka qala sai manzo Allah yake cewa ni tun kahin in zo farkon bayyana al'amarina ko farawan al'amarina yace da'watu abi ibrahim akwai addu'ar babana annabi ibrahim wa ba'ath ko ya ubangiji ka aiko musu rasulan minhum manzo daga cikin su kaga addu'a shi ko sannan abu na biyu wa bushra isa annabi isa ya bada albishirin cewa annabi yana zauwa wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad alama ta uku yace wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nur mahaifiyata taga cewa haske yana hutowa daga jikinta adaat lahu qusura sham wanda haska katangun kasar sham gabaki daya suriya to kaga wannan shine farko al'amari shi a lokacin kaga annabi ibrahim da ya adda ba ahi manzo sallallahu alaihi wasallam ba haka kuma lokacin da annabi isa ya bada albashirin zai zo bai zo a lokacin amma duka bayane ne akan cewa zai zo sallallahu alaihi wasallam مالي ورواه محمد بن إسحاق من طريق أخرى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه مثله كان إلو أن يساك زوار محمد بن إسحاق دوزو سحنوي دبن دبن دقى صحبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلو أن حديث ديك باتا ومعنى هذا أنه أراد بدء أمره بين الناس معنى الحكا ubangiji subhanahu wataala ya nufaci bayyana al'amarin manzala sallallahu alaihi wasallama washtihari dhikrihi wantisharihi da shaharan ambatan shi sannan kuma da yaduwan al'amarin shi ma fa zakara da'wata ibrahim aka ambaci al'addar annabi ibrahim alladhi tansibu ilayhi al'arab wanda dukkan larabawa suna jinginuwa zuwa gaba annabi isma'il dan annabi ibrahim sannan summa bushra isa aka bada bushara annabi isa ya bada bushara alladhi huwa khatamu anbiya'i bani isra'il shi kuma annabi isa shine karshen annabi a cikin banu isra'il gabaki daya yace manzo zai zo baya na shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malike cewa wadannan bayane gabaki daya yadullu hadha ala anna man bainihima min al-anbiya'i basharu bihi aidan wannan yana bayyana cewa lalle daga cikin annabawa banda annabi ibrahim banda annabi isa bayan su ma akwai wasu annabawan da basharu bihi sun bada albashirin cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo malati wa fihi bishara sannan kuma akwai albashiri li ahli mahallatina ardu basra akwai albashiri ga mutanen farfajiyar mu ko mutanen garin mu shi wa yake magana nan malam malam wa ibnu kasir ko kuma bahabbal malam albani shi al-hafiz ibnu kasir ai basari ne eh dan kasar basara ne to shine yace anan wali hadha afwa yake cewa wa fihi bishara akwai albishirin ma da ya bayyana li ahli mahallatina game da mutanen farfajiyar mu yankin mu yace ardu basara kasar basara yace wa annaha awwalu buq'atin ita basara ita ce farkon farfajiyar da min ardi sham a yankin sham gabaki daya yake cewa khalasa ilaiha nurun nubuwati ya sadada zuwa gare ta khalasa yani zahaba ya tahi zuwa gare ta wannan yankin kasar basara ita ce farkon abinda yankin da ya fara kestan hasken annabta a cikin yankin kasar sham gabaki daya sai mali ya ce walillahi alhamdu wal minna kaga ba jahanci bane ba ko kuma kasanci a sai walillahi alhamdu wal minna kaga ya tattara abin gaba daya ya bawa ya mika wa Allah kenan ba wani alfahari bane yake cewa ai garin sai fara musu a yace godiya ta tabbata ga Allah kuma duk wani abin da yake na daraja wanda za a iya gorantawa na ubangiji ne gabaki daya malati wa lihaza kanat awwal madinatin daka ita basra ta zama to farkon madina farkon gari futihat min ardi sham wanda aka bude ta a yake sham gabaki daya wa kana fatuha sulhan fi khilafati abi bakr as-siddiq radiyallahu anha sannan kuma an bude ta a lokacin Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq kuma bayyana komanda a wannan yankin sama da Khalid ibn al-Walid. Saifullah al-Maslul. A lokacin kuma an yi sulhu da yawa. Kaga an murkushe wani sai ka tattara ka ce a mu yanzu mun yarda a bar mu akan yanda muke za mu bada jizya. Daga cikin wadanda suka akwai wanda suka yi alƙawarin za su bada duk shekara za su rika bada dinari 1000. Akwai wanda za su bada dinari 1900. A cikin wurare daban-daban wanda an yi sulhu daban-daban tare da Khalid ibn al-Walid cewa za a ba daular musulunci kaza shine ma'anar hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun ku yi fata-fata da su har su kai matakin da tsoro zai shiga cikin ransu su dauki jizya su bada suna makaskanta musulunci kenan to shine malike cewa wa kana fatu wa sulhan fi khilafati abubakar radiyallahu anhu yace amma fil mala'il a'la wannan kaga duka bayani akan albishirin da aka bada game da zaman manzo Allah a ban kasa ku sai yace amma a can sama madaukakiya al mala'ul a'la yace faqad kana amruhu mashhuran mazkuran ma'luman al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda yake shahararre sananne sannan kuma abun ambato min qabli tamma kafin khalqi adam alaihi salam kahin allah ya halicci annabi adam alaihi salatu wasalam al'amarin mazalla wani abu ne wanda yake shahararre a sama to amma idan za a bayyana wadannan abu ana bukatar me hadisi ingantattu lahiyayyu daga annabin da Allah ya yi ku karkace ayatin da kaza ne ai komai ana iya faɗi a dole sai wanda ya tabbata shine malik yake cewa kama fi ma rawa ahmad bi sanadihi an al-irbad ibn sariya qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam ahmad ya zo da hadisin da sanadin shi daga irbad ibn sariya sahabi mazalla yake cewa inni abdullah inni inda allah khatamun nabiyyin yace ni a wajen allah ni ne karshen annabawa wa inna adama kenan bayani akan cewa ni ne karshen annabawa wani abu ne wanda yake wajen allah sananne sannan wa inna adama lamunjadilun annabi adam kuma munjadil idan ka ce munjadilun alal ard ay mulqa kaman mutun yana cikin turbayan kasar shi kenan a lokacin ba amma alitta annabi adam din ba shine ma'anar lamunjadilun fi dinatihi a cikin lakan shi ko a cikin kasar shi yace wa sa'unabbi'ukum zan baku labari bi awwali da farkon al'amarin nan zalika sai yace da'watu abi ibrahim yace da'awar ko addu'ar annabi ibrahim da albishirin annabi isa sannan kuma da mahalkin da mahaifiyata ta yi wannan sunan abubuwa guda uku bayan shi mazalla sai kara yace wa rawa al-imam ahmad aidan an maisarat al-fajr qala qultu ya rasulullahi mata kunta nabiyyan ya ma'akin allah yaushe bayanin annabtan kai zaman to abu ne wanda yake a hili qala mazalla yake cewa adamu bainar ruhi wal jasad tun lokacin da annabi adam yana tsakanin gangan jiki da abin da ya shafi ruhi da rai tun wannan lokaci bayani akan annabta na wani abin da yake sananne sannan wa qad rawahu yake cewa ibn shahin fi dalailin nubuwati min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wajabat laka nubuwa yaushe annabta yaza ya tabbata akan kai makin allah qala mazalla yake cewa baina khalqi adama wa nafkhi ruhi fihi tsakanin halittar annabi adam da busa mishi rai tun a wannan lokacin annabta ta tabbata a kaina sallallahu alaihi wasallam kina abin da yake ma'lum sananne ne wa fi riwayat a wata riwaya mazalla yake cewa wa adamu munjadilun fi dinati annabi adam yana nan a cikin abin da ya shafi reran da aka halitta shi a ciki sai ya ce wa rawa min hadis ibn abbas qila ya rasulullah mata kunta nabiyyan qala wa adamu baynar ruhi wal jasad a lokacin da annabi adam yake tsakanin gangan jiki da abin da ya shafi rai kenan tun a wancan lokacin ubangiji ya zartar da cewa annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sannan wani abu ne da yake ma'lum sanannen abu ne a cikin abin da ya shafi sabbai inda al-mala'il a'la a wajen ubangiji subhanahu wata'ala to yanzu waɗannan mun ji gabai guda biyu game da bada al-bushri na zawwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mun ji ahbarul nasara ko yahud ahbarul yahud sannan kuma mun ji magana akan abin da ya shafi ruhubanu an nasara kenan da uku ya saura su ne suwa bokaye a cikin laraba a wancan lokacin kenan su ma sun ba da bayani za mu zo mu ji bayanin ya yi kasance a darasi na gaba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اكثر خلاص مكرر مالتي واما القبان من العربي يتي اما كاغا بوكايي ا cikin larabawa ko me yasa aka kama ganin bokayi
kuma ba
to ga bayanin malike ce fa fa'atathum bihi shayatin min aljin shaytanu a cikin aljannu su suka zo da wannan bayanin na cewa lalle manzon da Allah zai aiko lokacin da ya shi ne shedanu daga cikin aljannu suke baiwa bokaye labari ta wata hanya malace mimma tastariqu min as-sam'i na daga abinda suke satowa na jin maganar da ake a sama yace iz kanat wa hiya la tuhjabu an zalika a wancan lokacin ita sama ba a sha makance ta ba game da sauraron duwanda zai saurara duwanda zai iya zuwa zai iya ji abinda za a yi kaza gata ana ba da awamir ana ba da umurni to shedaru suke yin mazala ke cha dai ya hau daya har sai sun kai sama ta farko sannan kuma su jiyo abinda in suka yi kokari suka sato na kalma daya shikenan wanda yake can sama ba zai ce ya san ko sai hudu wani kasar shi na kasar hudu wani kasar shi har aka yi ta kunnin buka sai buka ya ce za a yi kaza a kicibu sai ga wannan abin ya zo ya faru to kaji bayanin su ba shi bokan bane zai kukurta ya ce ya gano ko ya hango ba abin da zai hango saboda ba zai iya haka nan ba ba yake shi bane kuma dukkan mutum mai imani ya tsaftace rayuwar shi game da harkar bokaye wallahi makareta ne ba abin da za su iya faɗi maka na daidai ƙarya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan su warkeccen bayani duk mutumin da zai taka ya tai wajen su to yayi aya ga Allah Allah kiyaye
amin
malikata iz kanat wa hiya la tuhjabu an zalika bil qadhf bin nujum a wancan lokacin ba a jihon su da julaki kuwa yula wannan wutan da yake haka mashi yula yawa yula za ka ga wuta ya shat haka alaman cewa an halbi wani shedan har a yanzu nayi dai haudai sai a samu wata kalma wannan gutsirin kalma sai a kawo boka mazalla ce sai ya ƙarya ɗari da ita sai ce ni ne kwanan da ce muku za a yi kaza aka zo abin da ya faru a kan kaza a dalilin ne zai jijji da kai da wannan kalmar ta gaskiya ɗaya da ɗaya ji sai ƙarya dubu ko ɗari da ita kenan a lokacin wancan ba a sha makance su barin su ake kawai suna zuwa kenan tunda suna zuwa suna iya jiyo dukkan abin da ake yi malai ce wa kanar kahiru wal kahina boka namiji da boka mace la yazalu ba zai gushe ba yaqa'u minhuma dhikru ba'd umurihi yana faruwa tare da su ambata wani abu daga cikin al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ana jiyo labari ana zo ana faɗi musu amma wala yulqil arabu lidhalika fihi bana su laraba a lokacin musu laraba ana ga kaman magana ce ta boka ba wani tasiri gare ta ba hatta ba'athahu Allah ta'ala ana cika ka kwatsam sai Allah aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa waqa'at tilka al-umur sannan waɗannan al'amura suka faru yanda aka ambata musu allati kanu yadhkuruna yake cewa fa'arafuha ana faɗi musu basu gane ba yanzu an aiko manzan sai ga abun gashi nan karara fa'arafuha sun gane haka falamma taqaraba amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da al'amarin mazalla ya kusanto wa hadara zamanu bi'satihi sannan kuma ya halarto zamanin aiko shi hujibati shayatin sai aka sha makance shedanu anis sam'i game da jin wata kalma daga sama wa hila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu sai aka sha makance aka sanya shamaki hila tsakanin waɗannan shedanu da inda suke zuwa su zauna a mazaunayya na sama saboda su riƙa sauraron listiraqis sam'i fiha don a sato wani abin da aka faɗi a can farum bin nuzum sai aka riƙa jihonsu da tauraro yake cewa fa'arafati shayatin sai shedanu suka gane cewa wa anna zalika wannan hanasin da aka yi li'amrin hadatha min amrillahi azza wa jalla akwai wani al'amarin Allah da yake faruwa ba banza ba da ana barin suna sauraron komi ya aka yi aka sha makance su shi ne a nan Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara ra'a gare shi yake cewa ya ce in ɗalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifati min ashabihi amidina ila suqi ukaz wa qad hila bayna ash-shayatin wa bayna khabar as-sama Abdullahi ibn Abbas yake cewa sun tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu nuhatan kasuwar ukaza gidan wani waje da yankin Makka wa qad hila bayna ash-shayatin wa bayna khabar as-sama shedanun an hana su jin labarin sama gaba daya kenan baratana boka ya samu wa ursilat alaihim shuhub aka rika aiko musu wannan wutan wanda take halaka su faraj'ati ash-shayatin sai shedanun suka komo suke cewa daga sama suka ce malakum fa qalu hila bainana wa bain khabari sama labarin sama ne yanki mun yi duk yanda muka yi yunkuri abin ya gagara kana haurawa kawai za a jihe ka da wannan tauraro ne sannan ba haka nan yake cewa suka ce ba wannan abun bai faru ba fa he da wani al'amari wanda Allah zai bayyana shi a bakasa suka ce fanzuru ma hadal amr suka ce ku shiga sasannin yankin nan gaba daya ku je ku duba me yake faruwa fa talaq sai suka tahi fa darabu masharik al ard wa magharibaha suka bi mabudar rana da mafadar rana gaba daya aka shiga bincike ga irin yanda Allah ya musu gaugawa suka bincika ko ina ana cikin wannan binciken kawai sai wata tawaga sai suka yi kicibus da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai yankin Tihama suka ce wannan yanki mazala yana wannan yankin bi nakhlatin wa huwa amilun ila suq ukaz mazala yana mai kama hanyar tahiya suq ukaz sai suka hadu da shi da suka hadu da shi daidai lokacin da suka same shi wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr yana mai sallatar sallar asubahi tare da sahabban shi a lokacin ba farlan sallah amma a lokacin suna sallar asubahi falamma sami'u alquran lokacin da suka ji yanda manzo Allah ke karanta qur'ani ka duba ka ji ba duk wani wanda zai karanta a bayan shi yake sallallahu alaihi wasallam shi karshe ne ina da maganar mizmar bin mazamir ali daud to manzo Allah kuma karshe ne sai wannan aljanu suka ji manzo Allah yana karanta qur'ani yana rera shi yurattiluhu tartilan faqalu suka ce tasamma'u lahu da suka ji suka ƙara sake maimaita saurara faqalu suka ce hadal ladhi hala bainakum wa bain khabari sawa abun dai masa kun ga wannan kawai shine hana gudu labarin saboda wannan abun da ake karanta ba kai wasa bane wa bain khabari sawa yake cewa fa hunalika raj'u ila qaumihim daga lokacin suka komo zuwa mutanen su suka ce ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa mun ji wani littafi wanda aka sabkar da shi bayan annabi musa kuma Allah ya taimake ka so da yawa daga cikin su lokacin suka imani kamar da karin bayani zai zo insha Allah ta'ala kenan hadisi na Abdullah ibn Abbas kenan abin da yake ambatawa to shine mallan Allah yake cewa wa fi zalika anzala Allahu ala rasulihi akan aka Allah sakkaro manzo Allah qul uhiya ilayya kace an yi wahayi zuwa gare ni annahu sab'a nafarun min aljinn lalle wani kaso wata tawaga daga cikin aljannu istama'a sun saurari qur'ani fa qalu he suke cewa inna sami'na qur'anan lalle mun ji wani abun karantawa ajaban wanda yake cike da mamaki ya sha bamban da duk wani abun da za ka karanta ka karanta ka maimaita ka tisa ka sake nanatawa ubangiji ya rika baka wasu fahimta daban-daban sai qur'ani yahdi ila rushdi shi wannan qur'ani yana shirye suwa zuwa ga shari'a fa amanna bi mu dai mu jaba mun yi imani da wannan qur'ani kuma sannan daga yau ku rubuta ku a cikin wala nushrika bi rabbina ahada ba za mu yi shirka ga Allah subhanahu wataala ba za mu hada shi da kowa ba sai kuma bayani a cikin suratul ahqafi wanda zai zo a satin sama insha Allah taala kenan wannan shine na suratul jinni wanda kuma bayanin duka suna cikin juna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله Thank you.